لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتافين نبب مالمي بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وأنكم مشين درسين أربعين دا بيار أشكو أن للتافين منا نندي وجن كرن تشاور ودي دا مالم بكر كباو طالبان علمي وان دا إن شاء الله إن سنبيسو زاسو سامو ilimi cikin sauki kuma ilimin ya zamanto mai albarka yace wayan bagi li talibil hadith ya kamaci dalibin hadisi an ya tamayyaza ya bambanta yayi fice fi ammati umurihi cikin al'amuran sa duka an daraikil awam ya bambanta daga hanyar ga magarin mutane dalibin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam malam bakar yake cewa ya dace ya kamaci dalibin ilimin hadithi ya zama ya bambanta da sauran gamagarin mutane bi isti'mali athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar koyi da bin maganganu da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu gurgudan yanda zai iya wa tawdhifi sunani ala nafsi da kuma dabbaka sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa fa inna allah ta'ala yaqul domin allah ta'ala yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku cikin rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam suratul ahzab aya ta 21 asharh ash-shaykh muhammad ibn uthaymin rahimahullah zai sharhin wannan magana ta malam bakar qawlu yace fadin malam bakar yambagi li talibil ilm kalimatu yambagi kalmar yambagi ahyanan yuradu biha alwujub wani lokaci ana nufin wajibi fa da ita wani lokacin aka ce yambagi ana nufin yana wajaba lakinna shai'a sai dai abin da yafi yawa fisti imaniha in ka ji an yi amfani da kalmar yambagi an halin nudubi an fi amfani da ita ga ya kamata ko an so yambagi li talibil ilm ya kamaci dalibin ilm ko ya wajaba in an yi amfani da kalmar alwujub din kenan yani abinda yake nufi lil alimi bil hadith ga masanin hadisi an ya tamayyaza fi ammati umurihi ya kamata ko ya wajaba ya zama daban ya bambanta cikin dukkanin al'amuransa an daraikil awam daga hanyar sauran gamagarin mutane bi isti'mali athari rasul sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin ayyuka da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma amkanahu gurgudan yanda zai iya wa hadha fil umuri ta'abbudiyya zahirun wannan game da al'amura irin na ibada wannan a fili yake dama wajibi ne dalibin hadisi ya zamto ko malamin hadisi ya zamto yana bibiyar ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa cikin al'amura irin na ibada wannan zahir annahu yambaghi lil insan ya kamata ga mutum an ya tamayyaza ya bambanta bi isti'mali atharir rasul sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin amfani da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam fi al'umuri littifaqiyya a cikin al'amuran da suka faru haka kawai al'ittifaqiyya shine abin da ya faru min gairi qasdin ba da niyya ba su ake kira da al'umurul ittifaqiyya ko incident kenan abin da yazo kawai kwatsam ba tare da an yi niyyar yin sa ba kawai yanayi ne ya bayu sai aka yi shi allati waqa'at ittifaqan min gairi qasdin irin abubuwan da suka faru kwatsam ba tare da nufi ba bal yushra'u an yatba'a al insan hal yushra'u shin an shar'anta an yatba'a al insan mutum sai yayi koyi da annabi har da irin abubuwan da annabi yayi su ittifaqiyan irin ko incident din nan abu ne wanda ba da niyya ba kawai ya faru a lokacin kawai aka yi shi har a irin wannan sai mutum yayi koyi da annabi aula ko banda irin al'umuru littifaqiyya kana ibn umar radiyallahu an wa an abi abdullah dan umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa ya tattaba'u zalika shi hadda al'umuru littifaqiyya irin abubuwan da suka faru kwatsam har su yana koyi da annabi a cikin su sallallahu alaihi wasallam hatta innahu yataharra almakan har an samu abdullahi dan umar yana yin kirdado da kintacen guri alladhina zala fihi ar-rasul inda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gurin wa bala fihi yayi bawali a ciki abdullahi dan umar har irin wayannan wuraren kaga shi ma al-bawl ai kaga al-amrul ittifaqin ana tafiya kawai sai mutun ya ji ya dan yana bukatar ya dan kama ruwa sai ratsa gefe ya kama ruwa to abdullahi dan umar har irin wuraren da annabi ya sauka dan irin wannan bukatu din al-ittifaqiya abdullahi dan umar yana kintacen ina nan annabi ai ya taba ya da zango anan ya sauka ya je kama ruwa ya dawo to har irin wannan abdullahi dan umar yana koyi da shi fa yanzilu shi ma in yazo gurin sai ya sauka waya bula ya je ya bawali a gurin wa in lam yakun muhtajan lil bawli koda baya bukatar bawali an gane ko kullu hadha min shiddati taharrihi duk wannan yana daga cikin tsananin bibiya da ainihin wato at-taharri kirdadan sai abdullahi dan umar litiba'ir rasul alaihi salatu wassalam wajen bin manzon allah alaihi salatu wassalam lakin hadha al-aslu khalafahu aktharu sahaba sai dai wannan asalin na al-umur al-ittifaqiyya mafi yawan sahabbai sun saba abdullahi dan umar wa ra'aw suna ganin annama waqa'at ittifaqan abinda ya faru ba da niyya ba falaysa bi mashru'in wannan ba a shar'anta shi ba an yatba'ahu al-insan a ce lalle sai mutun ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al-umur al-ittifaqiyya wa li hadha da wannan ne law qala qa'ilun inda wani zai ce ayusannu lana al-an yanzu an sunnanta mana ya zama sunna gare mu kenan a yanzu ko a yau Allah nuqaddima makkata ko naqadimu makkata wato kada mu isa garin makka fil haji in za mu yi aikin haji illa fil yawmir rabi'i sai ranar 4 ga watan zulhijja tunda ranar 4 ga watan zulhijja ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga domin yin aikin haji shin yanzu wannan shi ma ya zama shari'a duk wanda zai je aikin haji sai ya shiga garin makka 4 ga watan zulhijja yambagi ala hadha an naqula to akan irin wannan ya kamata mu ce hadha waqa'at ittifaqan wannan ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam da niyya ne ya zabi kawai ya zo ranar 4 ga wata ba a'a abin ya faru ne ittifaqan wato ba da niyya ba annahu qadima fir rabi lalle annabi ya iso garin makka ranar 4 min dhilhijja daga dhilhijja fa sahihu zance mafi inganci annahu la yushra'u ba shar'anta wa duk wani mahajjaci a ce sai ranar 4 ga watan dhilhijja zai shiga makka ba an gane wannan shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin garin makka ranar 4 ga watan dhilhijja ittifaqiyyan yana daga cikin al-umuru littifaqiyya walakin ma ma'ana littiba' hal ma'ana huttiba'uhu fi aini ma labisa to wai me ake nufi da al-ittiba biyayya shin ma'anar biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin fi aini ma labisa har cikin ainihin abinda annabi ya sanya na tufafi shi ma sai an yi koyi da shi awittiba'uhu fi jinsi ma labisa ko kuma a'a ana koyi da shi ne cikin irin jinsin abinda ya saka irin jinsin abinda ya saka lalle an samu annabi baya barin kansa a bude yana sa hula ko ya sa rawani lalle sai ka sa rawani a'a ka rufe kanka annabi sallallahu alaihi wasallam an samu yana rufe jikinsa yana kuma rufe mun tsallake wani abu tayyib wa ma waqa haka masha Allah jazakumullahu khairan tayyib wa ma waqa adatan fa hal yushra'u lana an nattabi'ahu fi shin abinda ya faru al'ada ce take sa wannan abun a yi shi shin shi ma idan ya faru a irin al'ada ce kamar yanda zai ba mu misali da sanya tufafi annabi ya sanya izar ya sanya rida yanzu shi ne shi ma sunna ne sai mun dinga yawo da zannuwa a jikinmu mun sanya rida mayafai a jikinmu mu cire riguna mu cire babbar riga mu cire jallabiyar mu da shakwara daga duk a cire su to shine nan yake cewa abinda ya faru a al'adance shin an shar'anta mi koyi da annabi a cikin sa masalan al-imama sai ce misali rawani war rida da mayafi wal izar da zanin daurawa kwarjalle naqulu na'am yushra'u an nattabi'ahu fi sai muka ce sai malam Usaimin yake ta an shar'anta mana mi koyi da annabi a cikin abin da ya shafi abin da ya sa walakin ma ma'ana littiba sai dai me ake nufi da ma'ana littiba hal ma'ana huttiba'u shin ana nufin bin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye aini malabisa cikin ainihin abin da yasa ya sanya rida shi ma sai mun sa ya sanya izar shi ma sai mun sa au ittiba'uhu ko kuma ana nufin koyi da annabi fi jinsi malabisa cikin irin jinsin abin da yasa an samu baya barin jikinsa a bude yakan lullube jikinsa to sai nayi amfani da riga sai na lullube jikina yayi an samu yana sa izar yana rufe kasan jikinsa sai ni na sa wando na rufe kasan jikina yayi jinsi malabisa athani to nabin shi ake nufi la shakka ko shakka babu jinsi malabisa ba aini malabisa ba in aini malabisa ne to ba za mu koyi da annabi a sa tufafi ba sai kowa ya je ya nemo zani kowa ya nemo izar ya nemo rida to amma min jinsi malabisa ake nufi an gane ko yani abin nufi li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam labisa zalika fi zalika al-waqt abin da yasa annabi shi ma ya sanya wannan irin rida da izar da al-imama a irin wannan lokacin li anna an-nasa yalbasunahu saboda shi ma yazo ya tarar da mutane suna sawa kaga al'ada ce al'adan mutane ne yazo ya tarar suna sawa shi ma tunda ya taso cikin su sai yake sawa i'tadu hadha sun saba da haka wa alaihi akan haka fa naqulu sai mu ce as-sunnatu sunna lubsu ma ya'tadahu an-nas sa abinda mutane suka al'ada ta saba suna sawa yanzu ba za ka zo kawai mu dinga ganin ka kawai ka sa zani da rida an gane ku sai a ce ka saba wa al'adar mu al'adar mu irin kayayyakin nan da suke jikin mu shine al'adar mu kuma kai koyi da annabin ka sa su ba irin sai yasa ba amma irin jinsi malabisa ne ina fata an gane yawa malam yakun muharraman matakar abinda ka taso a al'adar garin ku ana sawa ba haramun bane fa in kana muharraman in ku abinda ka tara ana sawa a garin ku haramun ne wajabaji cinabuhu to ni santar wannan tufafin ya zama maka wajibi an gane ku to sai mu tashi tayyib ma waqa'a ala sabili tashahi an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika